Africa, Africa, land we call mother, where riches and wealth flow like no other. You give a sweet song, no need for a band, so golden and plenty, just like the sand. Africa, Africa, land we call mother, you'll always be home to me and my brother. Bishara tahanna yahaya. Tun fa azal akwai kalma, kalman nan kuwa tare da Allah yake, kalman na kuwa Allah ne, shi ne tun fa azal yake tare da Allah. Duka abubuwa sun kasance, ta gare shi ne. Ba kuma abin da ya kasance, na abubuwa da suka kasance, sai ta game da shi. Shi ne tushen rai, wannan rai shi ne hasken mutane.
Before I know they come, I'm off a Ghana plenty, yo, because it took us. But now I call and well, with Lebara International calling card. It good well, lo. Dot £10 for 1,000 minutes.
Chai!
Correct. Lebara, now my choice.